ma ro joba to pe to ba fi plan to ba se to ma le plan yen ko fun ni follow up
wani mai magana da harshen yarbanci kenan yabawa da matakin da gwamnatin jahar Lagos ta dauka na tilasta koyar da harshen yarbanci a makarantun jihar kama daga primary zuwa secondary mallakar gwamnati a shekarar karatu na bana da aka fara a makon da ya gabata ne dai gwamnatin jihar Lagos ta bayyana cewa daga yanzu koyar da harshen yarbanci da kuma koyan sa zai kasance tilas ga duk wani dalibi walau yana jin wannan harshe ko kuma baya ji gwamnatin jihar ta Lagos a cewar gwamnan jihar Akinwumi Ambode ta dauki wannan mataki ne domin farfado da harshen na yarbanci da kuma al'adun yarbawa wanda gwamnan tare da wasu masu fada aji kama daga sarakunan gargajiya da kuma dattijai ke cewa yana fuskantar barazana daga yan boko yan bana bakwai waɗanda ke ganin amfani da harshen tamkar wani ƙauyanci ne to kowa masu magana da wannan harshe suka ji dankare da wannan mataki
to my own point of view I think the plan is a very great plan because these days Yoruba language is not recognized among the youth again
yace ko shakka babu na ji dadi dankare da wannan mataki da gwamnatin jihar ta dauka hakan zai taimaka wajen farfado da wannan harshe kuma abun alfahari ne gare ni bayarbe da kuma sauran yarbawa
I think is a great plan
harshen uwa dai harshe ne da ake tunkaho da shi a sassa daban-daban na duniya a kuma tsakanin kabilu da jinsuna daban-daban to sai dai kuma kawo yanzu akwai harsuna daban-daban na duniya da ake fargaban cewa suna iya bacewa a doran duniya to ko a matsayin harshen uwa yake a tsakanin al'umma da kuma barazanan da yake fuskanta a duniya ga dai professor Halliru Amfani na Jami'ar Danfodio a hirar da nayi da shi a can baya inda yake bayyana muhimmancin harshen uwa
abinda muke ƙara zidda mutane su gane harshe shine mutum harshe shine mutum idan baka da harshe kai babba asara baka da yadda za a yi a gane ka ko kai waye yau Bahaushe yana tunkawan shi Bahaushe ne domin yana da harshen Hausa ba dan wani abu ba ba dan yana musulmi ko dan yana krista ba a'a dan yana da harshen Hausa haka bai rabe ba wai dan yana musulmi ko krista bane a'a dan yana da harshen yarbanci yake haka in ka dauki inyamuri shi ma ba dan yana musulmi ko krista ba dan yana da harshe na Igbo ashe harshen nan abu ne muhimmi wanda ya kamata mutane su farka su kare martabar harshen nan nasu domin duk wanda bai da harshe duk wanda ya saki harshen da ya ya sani aka haife shi harshen uwarsa ya kubuce masa to yayi babba asara yana da muhimmanci mutane su gane martabar harshe su gane yada shi su gane rike shi da kuma fifita shi da kuma yawan yin magana a cikin sa da yin amfani da shi da koyar da shi ga ayyansu don in ba haka ba duk harsunan nan mutuwa za su yi
yanzu aka dai wannan mataki da gwamnatin jihar ta Lagos ta dauka a cewar wasu masu magana da harsuna daban-daban na Najeriya na ganin hakan zai zama izina da kuma aya gare su na ganin su ma sun tilasta amfani da koyar da harsunan su a yankunan kasar Babangida Jibrin Murya Amurka daga Lagos